أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين قبل كراتون دمكي أولا لتايمي البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد يومنا 24 غواتن سفر Hijira mazala sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da tara ga watan Satumba miladiya na da 2023. Har yau muna cikin babi na 13 fadan malamin da ya ce babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'u ghaira. Kuma akan wannan muna kan gabata fadan malam da yace qalal musannif rahimahullahu ta'ala rawat tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallama munafiqun yu'dhil mu'minina fa qala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min hadhal munafiq fa qala nabi sallallahu alayhi wa sallama innahu la yustaghathu bi wa inna ma yustaghathu billahi ta'ala. Malam yace rawi Tabrani bi isnadi, Imam Tabrani ya fitar da wannan hadisi da isnadin shi, annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance a zamanin annabi wanda tsirayen Allah da mutun skara tabbata gare shi, munafiqun akwai wani munafiki, yu'dhil mu'minin wanda yake cutar da mu'minai, duk inda mu'minai suke iya ganin iya ta kokarin ganin sai ya cutar da su, imma da fadi da zagi ko kuma da aibantawa ko ma da zubda musu jini. Wa qala ba'dhum washasham sabesis kace qumu bina dastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ku tashi mu tahi mu je mu nemi agajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min hadhal munafiq, daga wannan munafiki. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama, annabi wannan tsirayen Allah da mutun skar tabbata gare shi ce innahu la yustaghathu bi, usani cewa ni ho ba a neman agaji da ni a cikin abin da bazan iya agazawa ba sai Allah, wa inna ma yustaghathu billah, ana neman agaji ne da Allah madaukaki. Qala malam yace cikin shari yace at-Tabrani wal imam al-hafiz Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lukhmi at-Tabrani, shine al-imamu shugaba al-hafiz kwararren mahardaci Sulaiman bin Ahmad, Sulaiman da Ahmad bin Ayyub da Ayyub al-Lakhmumi at-Tabrani, mutumin Tabran sahibul ma'ajim thalatha, ma'abucin manya-manyan littattafai guda uku, mu'jamul saghir, mu'jamul awsat da mu'jamul kabir, wannan duka littattafan shi ne, wa ghairihima da wani. Rawa anin Nasa'i, ya rawaito hadisi daga Imam Nasa'i wa Ishaq bin Ibrahim da Ishaq da Ibrahim Ad-Dabri wa khalqin kathir, haka ya rawaito hadisi daga mutane masu yawa, mata sanata 63, ya rasu hijira tana da 360. Rawa hadha al-hadith an Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, ya rawaito wannan hadisi daga Ubadah dan Samit wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi. Qawluhu annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin, fada shi da yace ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani munafiki da yake cutar da mu'minai. Lam aqifa ala ismi hadhal munafiq, mala yace ban dace da tsayawa ba akan sunan wannan mutum, wannan munafiki. Qultu mala yace huwa Abdullah ibn Ubay, mala yace shine Abdullah dan Ubay, كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته كما يندى محمد بن أبي حاتم رحمه الله يتبت الدوانا أتكر روايش قوله فقال بعضهم فداش ديتي وصو شاشا صحبي سكفري أي الصحابة رضي الله عنه هو أبو بكر رضي الله عنه shine ana nihin anan Abubakar ne wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya hadu wannan magana qawluhu qumu bina nastaghith bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha almunafiq qala innahu li annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqdiru ala kaffi adha dan me suka hadu wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da ikon ya kame cutar so wannan tashi da yake wa mu'mini قوله انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله فدما زال صلى الله عليه وسلم yace ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne da Allah madaukaki qala fihi an-nass ala annahu la yustaghath bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala man duni akwai a wannan hadisi dalili akan cewa ba a neman agajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan kuma uwa uba kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nihin a cikin abin da ba wanda yake sai nemi agaji ya kawo wannan agaji sai Allah madaukaki qala kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mal hadha al-lafz fi haqqihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kyama a awaitar da wannan lafazi na istighatha a cikin haƙin shi wa in kana fi ma yaqdiru alaihi fi hayati idda cewa na daga cikin abin da yake da iko a rayuwar shi himayati li janabi tauhid ba dan komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kyamar wannan saboda kare bangaren tauhidi ka asaki a samu wata hanya wadda za a rogazar da tauhidi ko kuma a yi shishigi da shi a mai illa wasaddu li dhara'i shirk kuma toshe tafarkai ne hanyoyi na shirka wanda za su kai ga ayi shirka wa adaban wa tawadi'an li rabbi kuma ladabi ne kuma da kaskantar da kai ga ubangijin shi sallallahu alaihi wasallama wa ta'thiran li ummatihi min wasa'il shirk haka nan da tsoratar da al'ummar shi daga tafarkai na shirka fil aqwali wal af'al a cikin maganganu da ayyuka fa idza kana hadha fi ma yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallama fi hayati idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu wannan magana a cikin abin da yake da iko akan shi a rayuwar shi fa kaifa yujuzu an yustaghath bihi ba'da wafati to tayaya ne ya halitta a nemi agaji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar shi sallallahu alaihi wasallama yutlabu minhu umurun la yaqdiru alaiha illa Allah wanda za a neme shi ya aikata wasu abu wanda ba wanda yake da iko aikata su sai Allah madaukaki kama jara ala alsinati kathirin min ash-shu'ara kamar yanda wannan maganganu suka gudana a bakunan daiwa daga cikin masu yin waƙe kalbusairi misalin fada Imam al-Busairi inda mukatamce inda yake fadi a cikin al-Burda ya akramal khalqi mali man aludhu bi siwaka inda huduth al-hadith al-umam muji wannan baiti ya akramal khalq ya kai wanda kai kowace halitta karamci kuma tabbata wannan haka nan ne mali man aludhu bi wannan kuma inda bannan take anan ne ba ni da wani wanda zan karkata zuwa gare shi in wata musiba ta same ni siwa ka kuma bayan ka inda huduthil hadithi idan wani mai abkuwa ya abku al-umami wanda ya zama to gamambe na ana Imam al-Busairi rahimahullah sai karkata ya fada abinda wannan haƙi ne na Allah madaukaki da yace mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda zan karkata zuwa gare shi in wata musiba ta same ni kuma bayan ka wannan kuma haƙi ne na Allah ba na manzo sallallahu alaihi wasallama ba wal bura'i da wani mawaki wanda ake ce mai bura'i wa ghairuhum da wani man istighathat biman la yamliku li nafsihi darran wala nafa'a suka nemi agajin ga wanda bai mallakawa kanshi ba wani amfani kuma bai iya kare kanshi ba daga wata cuta wala mautan wala hayatan ba zai iya kanshi karewa kanshi mutuwa ba kuma ba zai iya rayar da kanshi ba wala nushura ba wanda zai iya tadar da mutane ba ko ya tadar da kanshi bayan ya mutu wa yu'raduna 'anil istighathati bi rabbil azim al qadir ala kulli shay, kuma sai su kauda kai ga neman agaji da ubangiji mai girma wanda yake da iko abu sakowane abu, alladhi lahul khalqu wal amru wahda, wanda shike kadai mulkin dukkan halitta da al'amari nashi ne, walahul mulku wahda, shike da mulki gaba daya, la ilaha ghairu, babu wani abun bauta na gaskiya kuma bayan shi, wala rabba siwahu, babu wani ubangiji na gaskiya kuma bayan shi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukaki na cewa, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, ce musu manzo sallallahu alaihi wasallama, niwa ban mallakawa kaina wani amfani ba, wala darran, ko kuma kare kaina daga wata cuta, illa ma sha Allah, sai abinda Allah madaukaki ya so. Fi tawadu'in min al-Qur'an, fi mawadi'in min al-Qur'an, wannan ya zo a cikin wurare daiwa daga cikin al-Qur'ani, kamar fada Allah madaukaki da ce, qul inni la amliku lakum darran wala rashada, ka gaya musu ni fa ban mallaka muku wani cuta ba, ba ne nake sanya muku cuta ba ko cutarwa, wala rashada, kuma ba ne nake shiryar da ku ba, akwai ina sanya ku hanya amma cikakken shiriwa daga Allah madaukaki ne. Fa'arada ha'ula'i anil Qur'an, irin wannan mutane masu neman agaji da wannan Allah a cikin abin da ba wanda ya sai shi sai Allah, suka kaucewa al-Qur'ani mai girma. Wa taqadu naqida ma dallata alaihi hadhihi al-ayat al-muhakkamat, kuma suka kudirewa abinda ya zamanto warwara ne daga dalilan da suka zo daga cikin wannan, ko abinda wannan ayoyi suke nuni akan shi. Wa tabi'ahum ala dhalika ad-dullal al-khalq al-kathir, kuma akan wannan tafarki ne daiwa mutane wanda suka bace suka bi su. Wal jammul ghafir, da dai mutane masu yawa. Fa taqadu li shirkin billahi dinan, sai suka kudirewa ga shirka da Allah wannan addini ne. Wal huda dalalan, suka dauki shiriwa ita ce bada bada. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mallan ya kawo istirja'i cewa lalle mu daga Allah ne, kuma yi zuwa gare shi ne ake mayar da mu. Fama a'azamuha min musibatin ammat biha albalwa, yace ina babu wata musiba wadda ta yi wannan girma, wadda ta game alloba ce wadda ta game kowa da kowa. Fa'anadu ahlat tauhid, sai suka yi wa ma'abuta tauhidi kiyayya. Wa badda'u ahlat tauhid, suka ce ai su ne yan bid'a. Fallahu almusta'an, kuma Allah ne abin dogaro, ko kuma abin neman taimako. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail, mallan yace a cikin wannan babu akwai mas'aloli. Al-ula, mas'ala ta farko, anna atfa ad-du'a'i ala istighathati min atfi al-'ami ala al-khas, raba addu'a da aka yi akan neman agaji na daga nau'i na raba abin da ya zamanto gamamme ne abin akan abin da ya zamanto keɓantacce. Mun gane ko, domin istighatha nau'i ne na addu'a, sai aka raba ta zuwa addu'a. Asaniyatu, mas'ala ta biyu, tafsiru qawlihi ta'ala, fa tafsirin fada Allah madaukaki da yace, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk, la tad'u min dunillah, kadda ka roki koma bayan Allah madaukaki, ma la yanfa'uka, abinda ba zai amfanar da kai ba, wala yadurruka, kuma ba zai cutar da kai ba. Asalisatu, mas'ala ta uku, anna hadha huwa shirkul akbar, cewa irin wannan na daga roƙon wani abinda wanda ba wanda sai baka abin sai Allah, to wannan nau'i ne na shirka. Rabi'atu, mas'ala ta hudu, anna aslaha an-nasi law yaf'alu irda'an li ghayrihi sara min az-zalimin, da a ce mafi nagartan mutane da ya aikata irin wannan saboda ya samu yardan mutane, to tabbata da ya kasance daga cikin az-zalimi. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, tafsiru al-ayati allati ba'daha, akwai tafsirin ayat da ta zo bayan waccan aya. As-sadisatu, kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma'a kaunihi kufr, akwai bayanin cewa wannan baya amfani a duniya ba tare da cewa kafirci ne. As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, tafsirul ayati thalithati, tafsiri na aya ta uku, nam ita ce fada Allah madaukaki, fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilaihi turja'un. Asaminatu, mas'ala ta takwas, anna talaba rizqi la yambagi illa min Allah. Neman arziki bai ya dacewa sai daga Allah madaukaki, ba wanda sai ya ce zo wannan arzaka. Indai yayi haka nan to ya dauki wani haƙƙi na Allah ya dorawa kanshi, kuma yayi shirka akan wannan babu. Kama annal jannata la tutlabu illa min, haka nan aljanna ba a neman aljanna sai ga Allah madaukaki. At-tasi'atu mas'ala ta tara tafsirul ayati rabi'ati, tafsiri aya ta hudu. Al-ashiratu mas'ala ta goma, annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah, babu wanda ya hibata kamar wanda ya guruki kuma bayan Allah madaukaki a cikin abin da bai isa ba in ba Allah bai bada shi. Al-hadiyata ashara mas'ala ta goma sha daya, annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu, cewa wannan wanda suke roƙon kuma bayan Allah gafalalle ne, rabkananne ne game da addu'an mai addu'a, kuma bai ma san in an kiraye shi ba an roƙe shi. Asaniyatu ashara mas'ala ta goma sha biyu, anna tilka da'wata sababun li bughdil mad'uwi lidda'i wa adawatihi la, wannan roƙo da za a wa wanda bai cancanta a roƙe shi ba sababi ne na yin hushi da wanda ya roƙa, wanda aka roƙa zai yi wa wanda ya roƙe shi hushi kuma ya yi adawa da shi gobe kiyama. Asalisatu ashara mas'ala ta goma sha uku, tasmiyatu tilka da'wati ibadatan lil mad'u, ambata sanyawa wannan roƙo da aka wa wancan wanda ba Allah ba aka ce aka sanya mishi bauta ce, ibada ce. Arabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu, kufrul mad'uwi bi tilka al'ibada, akwai kafircewa ko kafircin wanda ya kira da wannan ibada. Alkhamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar, hiya sababu kaunihi adallun nas, irin wannan tabi'a sababi ne na kasancewa shi ne mafi ɓacewan mutane. Assadisatu ashara mas'ala ta goma sha shida, tafsirul ayati alkhamisa, akwai tafsiri aya ta biyar, ita ce fada Allah madaukaki da yace qul la amliku li nafsi darran wala nafa'a illa ma sha Allah. Mas'ala ta goma sha bakwai, asabi'ata ashara al'amru al'ajib, al'amari wanda yake na mamaki ne, wa huwa iqraru abadat al-awthani annahu la yujibu al-muttara illa Allah, karbawa ko tabbatawa na wanda suke bautar gumaka cewa sun tabbata cewa wa idan mutun ya shiga tsanani ba wanda yake yaye mai wannan tsanani sai Allah madaukaki. Wali ajli hadha yad'unahu fi shada'idi mukhlisin lahu ad-din, dalilin haka da sun shiga cikin tsanani da halaka, suna cikin jirgin ruwa kwalo-kwalo, igiyar ruwa tana neman ta dulmiyar da su a wannan lokaci, ba wanda suke kira sai Allah. To wannan sun yarda da haka nan, kuma amman da zaran sun samu dama to shikenan sai su koma zuwa bautar gumakansu. Asamina ta ashara mas'ala ta goma sha takwas, himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama himmat tauhidi wat ta'addub ma Allah, kangiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zababban Allah na zababban halitta ga Allah, himmat tauhidi da ya ba tauhidi kangiya ya kare shi, wa ta'addubu ma Allah kuma ya kasance ladabi game da Allah madaukaki. Ina ga sai mu tsaya akan wannan babi, za mu tashi insha Allah. Babu qaulullahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun, abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.